Ronaldo.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA. Ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan illar da cutar shanyewar gefen jiki ke yi da kuma barazana ga rayukan miliyoyin mutane. Za kuma a ji me ɗan Niger ke cewa bayan sakamakon zaben Amurka.
An gwada mun cewa da kowane ɗan ƙasa yana so ya samu cikakken ƴanci ne ya zabi abin da ya kaso. Kaga kenan, tunanin da mutane ke ƙasar Afirka a Amurka a ka demokradiya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita.
Mata a Neja sun yi taron addu'ar zaman lafiya
lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar Birnin Gwari to Lagos. Suka kai hari ga bindiga ranar mun ga tashin hankali, wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo.
Muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridan Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Lahadi, Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz da ɗansa Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman sun bi sauran kasashen Larabawa wajen taya zaɓen shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar lashe zaɓen shugaban ƙasar. Sarki Salman ya yaba da fitacciya kuma da ɗaɗɗiyar dangantaka mai tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu da mutanensu, wanda kowa ke fatan ƙarfafawa da bunƙasawa a dukkan matakai, in ji kamfanin dillancin labarai na ƙasar SPA. Yayin da Yarima mai jiran gado Muhammad ya ji daɗin ƙawance da gwamnatin Trump, Biden ya alƙawarin sake duba alaƙar Amurka da masarautar bayan kisan ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadansu Saudiya da ke Istanbul a shekarar 2018. Har ila yau ranar Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taya Biden da Harris murna. Yana mai cewa ta kafar Twitter, "Joe, muna da kyakkyawar dangantaka mai kyau da kusanci kusan shekaru 40, kuma na san ka a matsayin babban aminin Isra'ila. Ina fata yin aiki tare da ku duka don ƙara ƙarfafa ƙawance na musamman tsakanin Amurka da Isra'ila." A ranar Asabar, bayan kwanaki da yin shiru daga yin sharhi game da zaben shugaban ƙasar Amurka, shugabannin duniya da suka haɗa da Firaministan Birtaniya Boris Johnson da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel sun miƙa taya murna ga Biden lokacin da sakamakon ƙuri'un Pennsylvania ya nuna shi ne wanda aka yi hasashen zai yi nasara. A Amurka, yanzu ana kiran Joe Biden na Democrat zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Wannan na nufin Biden, wanda ke fagen siyasar Amurka kusan rabin ƙarni, shine shugaban ƙasar mai jiran gado. Zaɓaɓɓen shugaba laƙabin suna ne, ba wani ofishi ba. Kamar wannan, Biden ba shi da iko a cikin gwamnati, kuma ba zai iya ba har sai an rantsar da shi ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 2021. Amma Biden ya riga ya fara nazarin muhimman naɗe-naɗe a cikin gwamnatinsa, kuma ya ce a ranakun farko bayan hawansa karagar mulki zai sauya manufofi da dama na abokin hamayyarsa da ya kayar, wato shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican. Don haka akwai abubuwa da yawa ga Biden da zai bincika kuma ya shirya a cikin watanni 2.5 masu zuwa, amma har yanzu ba shi da wani iko na hukuma. Trump zai ci gaba da zama shugaban ƙasa yayin da wa'adinsa na shekaru hudu na shugaban ƙasa na 45 ke zuwa ƙarshe. Zaben na Amurka ba za a tabbatar da shi a hukumance ba har tsawon makonni masu zuwa. Yan sanda a Belarus sun tsare dimbin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa duk ranar Lahadi 13 a jere. Suna zanga-zangar neman shugaban ƙasar Alexander Lukashenko ya yi murabus. da kuma sake sabon wani zabe a wani yanayi na adawa da ba a taba ganin irinsa ba bayan wani rikici da aka yi a watan Agusta. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vyacheslav ta fitar da jerin sunayen mutane 328 waɗanda cewar kungiyar jami'an tsaro ne suka kame su a jiya Lahadi. An kama mutanen Aminx da Homel da Vils da Zlobin da sauran birane. Kungiyar ta ce daga baya an saki wasu daga cikin waɗanda ake tsaron da su. Yan sandan birnin Minsk a baya sun ce an kama kimanin mutane 10 kan ayyukan da ba amince da su ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, yan sandan Georgia sun fesa ruwan zafi da harba hayaki mai sa hawaye kan ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen hukumar zaɓe ta tsakiya CEC. Don nuna goyon baya ga kiran da jam'iyyun adawa suka yi na a sake zaben 31 ga watan Oktoba na majalisar da suka ce an tafka magudi. Kananan kungiyoyin masu zanga-zangar sun fara jifan 'yan sanda da duwatsu. Daga bisani suka koma wajen ginin hukumar zaɓe daga babban titin Rustaveli Avenue, inda dubban mutane suka gudanar da wata zanga-zangar lumana. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin ginin hukumar zaben. 'Yan adawa na neman shugaban hukumar zaɓe Tamar Baniya ta yi murabus tare da kiran a sake sabon zaɓe.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Sokoto ta shirya taron fadakarwa kan illar cutar da kan kawo shanyewar gefar jiki, da hakan ma ya fito da barazanar yiwuwar rasa ran mutum miliyan 5.5 a fadin duniya a bana. Masana sun halakanta yawaitar cutar da irin abincin da mutane ke ci. Ga rahoton wakilinmu daga Sokoto, Muhammad Nasir.
Kididdiga ta nuna cewa ciwon mutuwar rabin jiki yana daɗa ƙaruwa a duniya, domin a cikin mutum hudu mutum ɗaya zai kamu da wannan rashin lafiya, inda miliyoyi ke kamuwa da ita a shekara. Cutar dai wadda aksari hawan jini ke kawo kamuwa da ita, haka ma akwai wasu abubuwa da ke kawo ta da suka hada da shan taba sigari, ciwon shuga da kuma yawan shekaru. Dr. Awal Ahmad Musa likita ne mai fafatukar ilmantar da jama'a akan kula da kare lafiyarsu.
Akwai data da aka yi wanda ya nuna cewa a Najeriya akwai mutum 26 cikin 100,000 fa pesensiya waɗanda ke kamuwa da wannan rashin lafiya. Da 1.5 yanzu ya kai 26, kaga yana ƙaruwa. Abinda aka tabbatar shine masu kamuwa da wannan rashin lafiya a Sokoto, a Najeriya, a arewacin Najeriya ma yana ƙaruwa ne, yanzu yana yawa. Akwai wani bincike da aka yi a wanda ya nuna cewa idan mutum 10 suka kamu da wannan rashin lafiya, akalla rabin 10 din nan suna mutuwa saboda wannan rashin lafiya. Sannan abinda yasa suke mutuwa, musamman a wuraren mu nan arewa, babu kayan aikin kula da su, sannan kuma akwai talauci. Mutane da dama suna da hawan jini, suna tuntuban mu, suna da hawan jini amma ba su iya siyan magunguna na hawan jini.
Bisa ga illolin da wannan cutar ke haifarwa, gwamnatin jihar Sokoto ta yi kawance da wata kungiya wadda ke gudanar da ayyukanta a kasar Canada mai suna Master Stroke and Archer Foundation a Turanci, domin ilmantar da jama'a Sokoto akan wannan cutar. Bashar Umaru Kwabo AA shine mai baiwa gwamnan Sokoto shawara na musamman akan hulɗayar hukumomi.
Akwai kididdiga wadda ta bayyana a nan a cikin ƙasa akan cewa a kowace sa'a akan samu kimanin adadin mutum 8 waɗanda Allah yake karɓan rayukansu a ta dalilin wannan cutan. So shine muka ga cewa da za a ɗauki mataki na faɗakarwa ga ilahirin jama'ar mu, muna ganin cewa ana iya ceto rayukan al'ummar jihar Sokoto da ƙasa ma baki ɗaya.
To ko wanda darasi ne mutane da suka halarci wannan taron suka koya?
Sunana Nasiru Umar Shagadi. Gaskiya na amfana da abubuwa da dama sosai, dan irin yanda shi likita ya muna bayani, idan musafiya ta waye haka mutum ya kamata a ci yana exercise da sauransu.
Sunana Bello Haidu Madonka. San shi ba, zuwa na wannan taron ne ya sani elementu da irin wannan cutar da ake faɗi, irin yadda aka yi min bayani, kaga dole in kariya kuma in giya ma irin wa'anda kake tare da su?
Suna na honar Muhammad Bello Kofar Atiku gidan Amando Maso Sokoto. A to ni a shirye nake kamar yadda yanzu ma na fara an yi min blood pressure dina kuma an ga min cewa insha Allah yana normal. To a shirye nake a duk sanda ni ji wani abu makamanta haka zai kokari in garza asibiti.
Masana dai sun tabbatar da cewa idan za a duka hadojin kare kai daga kamuwa da wannan cutar to ana iya tsira da rayuwa daga kamuwa da cutar wanda ke kisa cikin sirri. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To an gaida Muhammad Nasir. Bayan fitowar sakamakon babban zaben Amurka da alƙalima suka bayyana dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin wanda ya samu nasara, al'ummar Niger ma na bayyana ra'ayinsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kalubalantar sakamakon da nuna an samu makudi. Wakilin mu a Yemen, Suleiman Muni Barma na dauke da rahoton.
Koda yake sai da aka shafe kwanaki cikin yanayin taci-bataci kafin bayyanar sakamakon zaben na kasar Amurka, masu bin diddigin wannan fafatawa daga jamhuriyar Niger sun yi na'am da wannan nasara ta dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden, duk da cewa dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump na da ja a kai. Abdulrazak Ibrahima dan jarida ne dake bibiyar kafafan sada zumunta.
Tayya mai kyau tun da tayya kana gane da tun harkun tayya tun nan yin zazzami tun ka jira an kai kwalli kawai shi ya haɗe ne ina abin ga barazana da baka saura zaka yi ba sai kuma kana tumayi wannan kuma ai ba ta yadda shi wannan shi ina isa ya zama samkar darasi a huskar shi gwamnati wannan mai barin gadocha da Trump. Mun gamsu da sakamakon da an ka bada kuma an gwada mun cewa da kowane dan kasa yana so ya samu cikakken inci ne ya zabi abin da ya kaso. Kaga kenan tunanin da mutane game kasar Afrika a Amurka a huskar demokradiya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita. Rayuwa ta duniya ko kaga yana zamani kwanci hankali ya kaso da kuma tabbatar da zaman lafiya a huskar al'umma.
Duk da yake shi ma yayi na'am da wannan sakamako, wani dan siyasa Alhaji Abdu Umani na cewa ya zama wajibi masu bakin fada a ji a kasar Amurka su lallaba shugaba Trump har zuwa lokacin da kotu za ta raba wannan gardama.
Kara cikin doka yake. Babu wata matsala amma doka America ta ce kowace kasa can ne zaka kan kara in sun tace ta da nan tatat babu zanca a kai wani court supreme ka san court supreme can ne ko kan da a fara zabe ya dada juju guda wanda juju kin nan can ka cikin wanda da aqida su cewa yanzu abinda aka atai sanu da shi lokaci ya zuwa inna da an tabbata an ce shine abin ga duk wanda annan tare da shi ma'aikatan shi da security agents za su gobe mishi su koma bisa ga duk America ko asa doka ce da aiki tun da hannu ba a tace ta ba shi tarkicin shi cikin kaida yake kuwa.
Bayanai sun yi nuni da cewa zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba 2020 ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin Amurkawa, saboda haka wasu ke ganin ya zama dole Joe Biden ya dauki matakan hada kan jama'ar wannan kasa kamar yadda a dai bangare yake da nauyin maido da kimar Amurka a idan duniya.
Kenan zai nuna ma jama'a shi an zabe shi ne kuma ya zama gwamnati na kowa ne. Na farko shi mai kada America su zan uwa dai uba dai bambancin nan a daina shi a doki matakai inda duk an America shi da inci shi magana kuma a shi da inci a kare shi na bi muna wajen Africa mu wasa mu ma a kula da mu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Mata a jihar Neja sun yi taro na musamman na addu'a don samun zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Wakilin mu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto.
A yanzu haka dai dubban mata da yara kanana ne suka shiga wani hali na tangaririya a sakamakon yadda yan bindiga masu garkuwa da mutane ke tarwatsa gidajensu a wasu garuruwa na jihohin arewacin Najeriya. Jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan tashin hankali. Al'amarin da yasa wasu ƙungiyoyin mata malamai suka shirya addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora domin neman sauki daga Allah. Malama Aisha Husaini na ɗaya daga cikin matan da suka shirya waɗannan addu'o'i.
Mun kuma haɗa shi ne domin mai addu'o'i waɗannan bala'o'in da ke tun ƙaro mu cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwan shehonnai pastoci da duk mai kirki da marasa kirki. Mu yi addu'o'i, mu yi saukan alƙur'ani, mu yi addu'o'i domin samun nasara daga waɗannan masifu.
Hajiya Salamatu Muhammad da ta ce ta taba ganin yadda mata da yara suka shiga irin wannan hali na tashin hankali a yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna. Ga abin da take cewa,
lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan dake kan hanyar birnin Gwari to Lagos, suka kai hari ga bindigar ranan, mun ga tashin hankali. Wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo, mutane wasu ma sun kwashi kayayyakin su sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga.
Shi ma dai tsohon dan majalisar dokoki na jihar Niger, Honorable Usman Musa Kasuwan Garba, ya ce a yanzu haka yankin su na cikin wani yanayi na tashin hankali.
Kididdiga ya nuna cewa sama da gari 18 wanda sun tashi da ana sallan Juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa. Sun tafi
ba mutane
a wurin kap
don su kashe mutane suke koko minin
ha ba abin da ba sa yi domin suna kashe mutane.
Hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna kokarin shawo kan wannan lamari, duk da yake dai idan dambu yayi yawa baya jin mai. Inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga.
Figures din nan kullun karuwa suke yi, sannan wuraren da wa'annan ƴan ta'adda ke aikata wannan mummunan aiki kara yaduwa yake yana kara bazuwa. Abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi, don a kullun aka waye gari inda zaka iya bi ka bincika ka kididdige, babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a dauki wasu mutane ko kuma wa'annan maharasan kai hari a cikin waɗannan kananan hukumomi. Duk da haka mai girma gwamna bai yi ƙasa a gwiwa ba, ana kashe makudan kuɗi wajen samar da tsaro, amma Bahaushe ya ce idan dambu yayi yawa baya jin mai.
Fata dai Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tukar da Asha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. S yaro na dauke da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na adena shan kwaya. Sunana Binta Esyaro, jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon, wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kanan Dabo a Najeriya ya yi hira ta musamman da chairman din NDLEA Muhammad Mustapha Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Rakin ɗaya cikakken suna.
Suna na Muhammad Mustapha Abdullah.
Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar NDLEA a Najeriya?
So da yawa muka so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi, mu ɗaukawa kanmu abin da ba za mu iya ba. Ni ban ga dalilin da za a ce wai COVID-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba. Amma da wani abu da yi tun da COVID ya hana movement kamar da aka saba, it means mutane ba su suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba. In kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa, that means an bar shi sai abin da yake wakana a cikin lungu sai yake yi. So mu aikin mu bai canza ba tun daga movement ma ya ragu. Kwayoyin da ake safarin su ma tun da particular lokacin lockdown ba sa nan. So ba wani aikin mu bai da wani nasaba da COVID.
Dan haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukan ku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na COVID.
Kwarai da gaske kuwa. Dan kawai kai la'akari da abin da yake wakana a ƙasa mana ka duba ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu lokacin lockdown ko babu safari.
don haka COVID-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan
kwarai da gaske kuwa. Sai dai kuma abin da ake cewa jita-jita ne wai yanzu tunda waɗannan ba su samu ba sun koma ɗiban wasu ba a locality nasu. Wannan aikin mun nan fa mutane su gani akwai namu doka ce na gwamnati na federal. Kafin nan dokan ai akwai inda ake farawa. Iyaye suna da haƙƙi. Akwai kuma suna haƙƙi akan iyayensu. Me yasa iyaye ba su fara abin su da ya kamata ba gida ba hurumin yan daily mail su je gidan kowa da kowa tana tambaya me ke faruwa a gidanka. Magidanta me suke yi?
Raka daɗe batun yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na tuma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo. Abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce ba ne a wuyan NDMEA, amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata, ma'ana ma'aikatanku ba su karaɗe ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba. Wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar NDMEA?
Wannan tambaya ka gaskiya ne haka take da, amma in ka tuna a kwanakin ba ana fadi a fili kowa ya ji shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya ɗauki alƙawarin cewa zai kara mana mutanen aiki har zuwa yawancin kamar 15,000, amma za a yi shi daki-daki ne. Ya riga ya ba mu daki na farko 5,000, kuma yanzu a kan haka da muke ana ƙoƙari an kusa tattacewa wanda za su je cost na farko. Kuma abin da ya ƙara cewa ya ma sake salo ba kamar da ke ɗauka da ba, yanzu kowace local government sai ya ɗauki 'yan local government ne. Da aka ce da ɗan gida ake cin yawa mu fara kafin tun daga local government mu ɗauki 'yan local government su gaya wani mai gida kana a local government za su kafin a dawo state capital kafin wani jin ya ji malam Aminu Kano airport sai fita daga kwaya. Tun kafin zo Kano ma mun tare shi daga misali daga local government shi.
Wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi?
Ba zan da fara sai mun kafa ofis ba, dai muna da idanu ko ina ko local government 774 nan in Allah ya damu da shugaban ƙasa ya ci aiki kenan. Kowane local government sai mun sa ma'aikaci ko da labari ko zai ba mu ya yi gama aikinsa a kullum. Wannan gonakin samun su ke cannabis certificate ana noma ta ba kun ga noma ɗan da ko ina take muna in muka samu labari muna zuwa mu har a Jos ma kwanakin ba an samu su. Alal misali a Kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a Makurdi misali ton uku kuma duka Kano aka yi lodi za su zo da kun ci sa'a ba samu su shiga Kano ba mun tare su sun daga wajajen da Kogi local jaja.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni Binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku kashi na biyu.
An gaida Binta. Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times kamar sauran jaridun Najeriya da kuma na duniya da jaridar Premium Times ta rawaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na bin sauran shugabannin ƙasashen duniya wajen mika sakon fatan alheri ga sababbin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris. Jaridar Premium Times ta rawaito Muhammadu Buhari na bayyana Joe Biden a matsayin ƙwararre wanda ya shafe kusan shekaru 40 yana majalisar dattijai kana kuma ya shekaru 8 a matsayinsa na mataimakiyarsa kin shugaban kasa, ta cewa hakan zai taimaka masa wajen tafiyar da mulki ba ma kawai a kasar ta Amurka ba amma da dangantaka da sauran kasashen duniya. Buhari ya yi kira ga Joe Biden da ya taimaka wajen haɓaka dangantaka na kuɗaɗe tsakanin Amurka da kuma kasashen Afirka. Sai kuma jaridar The Punch da ta rawaito cewa an gudanar da wani taro tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya da 'yan majalisun tarayya daga yankin sakamakon sakamakon zanga-zangar kawo karshen wani bangare na tundurin 'yan sandan Najeriya da ake kira SARS. Taron wanda aka gudanar da shi a birnin Enugu ya samu halarcin jiga-jigan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin yankin kudu maso gabashin Najeriya daga shin jagorancin gwamna Dave Umahi. Sai kuma jaridar Bangar da ta ruwaito sukan da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta yi wa shugaban kasa da gwamnatinsa bisa gazawar gwamnatin na kawo karshen yajin aikin malaman jami'o'in da ya shafe watanni ana gudanarwa. Rashin kungiyar ta ASU a jihar Kano ta soki ministan Kwadugo da na ilimi da babban akanta janar na Najeriya bisa matakan da suke dauka na yin kafan angulu ga taron da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya da kawo karshen yajin aikin malama da ake gudanarwa. Jaridar Bangar ta ruwaito shugaban kungiyar reshen jihar Kano Dr. Mahmud M. Law na bayyana cewa dole ne kungiyar ASU ta fadawa gwamnatin tarayyar Najeriya gaskiya cewa ba da gaske take ba na kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in suke yi. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa yanzu haka gwamnati babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta samu umarnin kotu na toshe amfani da wasu asusun kuɗi da wasu mutane akalla 20 da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar kawo karshen sashen 'yan sanda na SARS da aka gudanar wanda kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike akai. Matakin babban bankin na tarayyar Najeriya dai ya biyo bayan umarni daga jami'an tsaro daga hukumar tsaron Najeriya hannun babban Attorney General na Najeriya kuma ministan shari'a kuma yanzu haka alwani alkalin babban kotun tarayyar Najeriya Justice Ahmed Muhammad ya bada umarnin rufe asusun na mutanen hannun tsawon kwanaki 90. Baban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bisalam.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta samar da yarjejeniya tsakanin Sudan da Isra'ila. Yarjejeniya ta uku tsakanin Isra'ila da kasa mai yawan musulmi a cikin kasa da watanni uku. Isra'ila da Sudan sun amince su kyautata dangantakarsu. Kasashen biyu za su fara tattaunawa akan yarjejeniyar ayyuka a fannonin noma da tattalin arziki da cinikayya da harkokin jiragen sama da wasu fannoni domin amfanin bangarorin biyu. Wannan yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi ta biyo bayan irinta da aka kulla tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Saka Sudan a cikin yarjejeniya mai lakabi Abraham Accord mataki ne mai muhimmanci da zai ba Sudan da Isra'ila dama su kyautata rayuwar mutanensu yayin da zai kuma inganta tsaron ƙasashen biyu. Lalle a cikin shekaru da dama Sudan tana cikin yaƙi da Isra'ila kana tana ƙauracewa kayayyakin Isra'ilan. Bayan yakin kwanaki shida, kungiyar kasashen Larabawa sun yi taro a birnin Khartoum inda suka ayyana wasu matakai na babu guda uku da suka hada da ba zaman lafiya, babu amincewa, babu kuma tattaunawa. Wannan lamarin ya sauya saboda babban mai bada shawara ga shugaban kasa Jared Kushner ya ce, muna da akwai guda uku a ƙarƙashin shugaba Trump, muna da zaman lafiya, muna da amincewa, muna da kuma tattaunawa da ba ƙarin zaman lafiya. Bayan shekaru da dama da kasancewa ƙarƙashin mulkin mallakar Islama da ke taimakawa ta'addanci, mutanen Sudan sun samu gwamnati mai sababbin manufofi, in ji Trump. Ya ce shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati na Sudan ya bayyana aniyar ƙasar na yaƙi da ta'addanci da samar da tattalin arziki na kasuwanci da kuma raye hukumomin demokuraɗiyya da ƙasar ke samu. Yarjejeniyar ta yau ci gaba ne da kokarin da kasar ke yi kana tana taka muhimmiyar rawa wurin sauya tarihin Sudan. Amurka tana marhabi da muhimmiyar ci gaba da aka samu kana a shirye take ta taimakawa mutanen Sudan a lokacin da suke gina kyakkyawar makomar kasar wa kansu da jikokinsu. Godiya ta tabbata ga waɗannan yarjejeniyoyi guda uku. Gabas ta tsakiya da Afirka na samun sauyi mai muhimmanci akan harkokin siyasa. Yayin da kasashe da dama ke kyautata alaƙarsu da Isra'ila, za a samu zaman lafiya a yankin da tsaro da kuma ci gaba. Amurka za ta ci gaba da kasancewa tare da mutanen yankin a lokacin da suke aiki tukuru wurin gina makoma mai inganci da kyakkyawar rayuwa a wata rana. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.